Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Da aka masa tambaya ko ya shirin bada bahasi akan hirarsa da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey bisa rantsuwa, shugaban Amurka Trump ya ce ya yi shiri 100%, sai dai ya gaggauta cewar zai yi hakan amma ba bisa rantsuwa ba. Shugaban ya bayyana karara cewa a shirye yake ya bada amsoshin tambaya da wani tsohon daraktan FBI Robert Mueller, wanda ke jagoranta wani kwamitin na musamman da ke binciken katsalanda da Rasha ta yi ga siyasar Amurka. Musayar kalamai tsakanin shugaba Trump da 'yan jarida ya gudana ne a fadar White House a lokacin da yake amsar bakoncin shugaban kasar Romania Klaus Iohannis da ke tare da shi a taron manema labaran. Trump ya ce James Comey ya tabbatar da abubuwa da ya faɗa a baya, kuma wasu abubuwan da ya faɗa gaskiya ne, inji shugaban. Ya kuma ce Comey ya yi ƙarya bisa rantsuwa a shekaran jiya Alhamis a lokacin da ya bayyana gaban kwamitin leƙen asiri na Majalisar Dattawan Ƙasar, da yake ci gaba da mayar da martani akan jawabin Comey. Shugaba Trump ya nanata cewar bahasin Comey na tabbatar da babu wani haɗin baki da kuma wato karin tsaye da aka yi wa harkan bincike, amma dai don tonan asiri ne. Birtaniya ta shiga cikin rudanin siyasa a jiya Juma'a biyo bayan rawan gani da babban jam'iyyar adawa ta Labour ta taka a ƙuri'ar da aka kada a ƙasar, wanda hakan ya hana Prime Minister Theresa May da jam'iyyarta ta masu tsatsauran ra'ayi ta Conservative samun rinjaye a majalisar dokokin ƙasar sakamakon ƙaruwar matasa a shiga zaben bana. A wani abin da za a kira gagarumin zaɓe a tarihin wannan lokaci a zaben Birtaniya, cacar da Theresa May ta yi na faɗaɗa rinjayen jam'iyyarta a majalisa bai cimma nasara ba, wanda hakan ya haifar da tambaba a kan ko za ta iya jagorantar gwamnatin marasa rinjayen tare da taimakon jam'iyyar North Ireland Unionist. May ta huskanci matsin lamba daga jam'iyyar Labour da shugabannin jam'iyyar ta uku da ma wasu 'yan jam'iyyarta masu ra'ayin tsatsauran wato ra'ayin riƙauke na Conservative da ta sauka akan wannan mukami nata. Da alaman May za ta huskanci rashin amincewar wakilan majalisar dokoki a mako mai zuwa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'ai a Somalia sun sha alwashin shan fansa akan kungiyar tsagerun Al-Shabab game da mummunan hari da ta kai akan sansanin sojan Somalia a Galgala mai yawan tuddai a yankin Puntland a shekaran jiya Alhamis, wanda ya halaka akalla sojoji 48. Shugaban Somalia Muhammad Abdullahi Farmajo ya yi Allah wadai da wannan hari na rashin imani, kana ya aikewa iyalan sojojin ta'aziyarsa. Farmajo ya ce gwamnati za ta taimaka wa yankin na Puntland wurin mayar da martani ga wani harin da aka kai a Afur mai tazarar kilomita 105 daga kudu maso yammacin Busasu. Farmajo ya shaidawa manema labarai cewa ba za a kyale 'yan ta'addar ba. Shi ma shugaban na Puntland Adwili Muhammad Ali ya ayyana yaƙi da 'yan ƙungiyar Al-Shabab na anan Galgala mai tuddai. Jama'ai sun shaidawa Muryar Amurka cewar wani jirgi mara matuki na sojin gwamnatin Siriya wanda haɗakan rundunan ƙasashe jagorancin Amurka ta harbo shi bayan ya buɗe wa rundunan da suke shawagin wato a kudancin Siriya wuta, wato an gano cewa jirgin ƙiran Iran ne. Jama'an sun kuma ce jirgin yaƙin Amurka samfurin F-15 ya gano inuwar jirage marasa matuka da yawansu ya kai 129 wanda za a iya yin amfani da su wurin ayyukan bincike. Falmaki na ranar Alhamis shine karo na farko da sojojin Amurka suka harbo wato jirgin abokan gaba a wata wuta da aka bude gaba da gaba ta sama tun ranar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2009 a yayin da aka kakkabo wato jirgi mara matuki na Iran a babban tungaren sojin Iraki, inji kakaki Major Josh Jacks a lokacin da yake jawabi ga muryan Amurka. Wani jami'i a fadar White House ya tabbatarwa muryar Amurka cewar shugaban Amurka Donald Trump da sakataren harkokin wajen Amurka da sakataren tsaro sun tattauna akan sanarwar Koriya ta Kudu na janyewa daga wato shirin yaki da makamai masu linzami.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin na abari ya huce
wanda masu magana yake cewa shi ke kawo da rabon wani
jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin da fatan tashi lafiya Usman ya azumi za mu ci
alhamdulillah malam iro ya gida ya iyali
alhamdulillah sai godiya azumi dai marga mun yi rabi
ai allula ai allula
kamar ya riga da mujiki yanzu kan ba
ai ka san wancan makon da naje ana tashi ya shiga an yi goma na caiya ai shikenan
shikenan magana ta kare
ai magana ta kare to yanzu kaga ko mun rabu
Allah ya nuna mana karshen sa'adi Allah ya sa mu ibada abin adaci
amin amin alhaji ibrahim
to ga dimbin gaisuwar sashen Hausa na murya Amurka musamman ma wannan fili na a bari ya huce zuwa ga masu sauraron mu irin su Alhaji Yusuf Gado sabon birni ofishin sakataren gwamnatin tarayya dake Abuja tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya muna mika gaisuwar taziya zuwa ga Sanusi Wali kauran na moda muna masa taziyar rasuwar mahaifinsa Allah ubangiji ya ji kansa da rahama Allah ya sa ya huta ga wata gaisuwar nan ta taziya zuwa ga malam malam mai zanen hula gwalalo game da rasuwar babban yayansu Adamu ladanin babban masallacin juma'a na garin Gwalala dake jihar Bauchi Allah ya ji kansa ya sa ya huta ga gaisuwa nan zuwa ga Alhaji Abdulkadir Sabo barwan giya da tare da Shehu na Haro Rauta Toro a jihar Bauchi sai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai dalan misau barista Ahmed Ibrahim dan Dija tsohon sakataren gwamnatin jihar Bauchi tare da iyalansa da fatan suna azumi lafiya muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Saminu Daburai Darzau jihar Bauchi sai Alhaji Muhammad Sabatu Rakin Giya ɗaya da Muhammad Awwa Suleiman gidan rediyon jihar Jigawa sai Sa'idu Abbas ɗan Sadau a jihar Katsina tare da Dr. Muhammad wato Dr. Mustapha Muhammad Inuwa sakataren gwamnatin jihar Katsina sai Comrade Bishir Dauda da fatan kunanan lafiya dan bangai zuwa zuwa ga Abdul Malik Barua a jihar Taraba sai Rabi na Madi Shargalle madawakin sirka shi madaya jihar Katsina tare da gaisuwa ta musamman zuwa ga ambasada Yusuf Mamman na ofishin NSA a Abuja babban birnin tarayya da fatan kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Abubakar Shaibu Narkuta sai Adam A Adam Gashuwa jihar Yobe da Muhammad dan Dattijo sai Haji Ajummai Apo da mai gidanta kakansu da shi Alhaji San Ahmed Raymond Toro da Dr. Dayyabo Badara sai DCP Gimba Mano Dumbulwa mai kula da gidan kurkuku na Bauchi sai DCP Akilu Abdullahi mai kula da gidan kurkuku na Kuji a babban birnin tarayya Abuja dan bangai sa zuwa ga Alhaji Aliyu mai adashi unguwari mai a Jos sai gaisuwa ta musamman ga Alhaji Aliyu Ubayo dan madama alƙalari hukumar custom ta Najeriya a Lagos muna mika dan bangai sa zuwa ga Alhaji Ubafan shin driver Dangote magamar kuma a jihar Bauchi sai Malam Abdullahi kafa ba takalmi galadiman jarawa na manta sunan garin da amma dai galadiman jarawa ne a wani gari na manta sunan garin muna mika dan bangai suwa zuwa ga babayo jonka bawa ungwa karofin madaki sai kuma Ibrahim S Bello na hukumar gidan kurkuku ta Najeriya da fatan kunanan lafiya
to amin amin to ni ma zan fara ne da mika sakon ta'aziyya na Sheikh Abdullahi Isa Garu ina mika sakon ta'aziyya ga dan sa wato Musa Garu wanda shi Musa ne mun sakon cewa mahaifin nasa ya rasu
Allah ya ji kansa
wancan mako da ya gabata Allah ubangiji ya gafarta masa yasa mun sun huta mu mai kyautata karshen mu
amen
duk wanda ma iyayensa suka rasu to Allah ubangiji ya gafarta musu
amen sama
ya wato sai kuma daga nan zan lallaba da mu ne malam Ira akwai wasu tawaga ko kuma gunguna masu sauraron mu wanda zuma na abar ya huce kenan wanda zan fara kamar haka daga wanda yake da Alhaji Umar Adoro yana area 1 a Abuja kuma shugaban kungiyar guragu ta can Abuja din sannan sai Abdullahi shugaba sannan akwai sakon da nake son mika shi mana fatan alheri na bar ya huce ga Abdullahi Aliyu Usman shi kuma shugaban kungiyar hadaddun kungiya ta musakai wanda take reshen jihar Kebbi sai Alhaji Muhammad Sani Jega sai shi kuma Umar Takalau Galadiman sarkin guragun Gondu sai Amos Kaita, shugaban kungiyar kutare ta jihar Kebbi, sai Hassan Dankulu, shugaban kungiyar shi kuma kurami ta jihar Kebbi. Wayannan duk wasu rukunin mutane ne mallan irin da suka ce a bari ya huce fa baya huce.
Baya huce, basu bari ya huce.
Basu bari ya huce, basu mai da haka muka ce to mu ma sunan ku ba za mu bari ya huce ba. To daga nan sai kuma mu mika sakon gashuwar fatan hirina a bari ya huce zuwa ga Abubakar Hanta ko kuma wanda aka fi sani da Dan Farauta da kuma Abubakar Lamido sai Abubakar Ahmad da kuma Adamu Adam Bagwai sai kuma sakon gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga AGM Alhatu da kuma Ahmad Doctor sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga Aisha Muhammad Ahmad da kuma Al-Amin Umar Chiroma sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Aliyu Ahmad da Amarati Aminu sannan sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Aminu Isa Abba da Rayyan Musa Leredka a tarayyar Najeriya sai kuma in aka dan tsallaka jamhuriyar Niger akwai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Mituba Banfele gaisuwar fatan alheri zuwa ga Ahmad da Aminu da kuma Aishatu Amin sai gaisuwar fatan alherin ta a bari ya huce zuwa ga Halimatu Hima ita ma a jamhuriyar Niger ta Malam Ibrahim sai gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Baba Ismaila dake Fatakwal a Najeriya da kuma Ahmad Tijani da Shehu Yusuf Ahmadu sai daga karshe gaisuwar fatan alheri zuwa ga Aminu Ahmad da wani kuma da ake kira baban Sultan wato Ridwan da fatan sun ji da fatan kuma Allah ya sa mai azumi lafiya har zuwa karshen sa
amin
da haka zance Malam Ibrahimu ba shi da yawa a wuri na ga sai ka saka mana wannan
yau mai shiga rumbun wasu tsaffin waƙoƙi ne ka san su ma waɗannan suna rera waƙoƙi na Sheikh Abdulrahim Al-Burai amma su dai ana kiransu Firqatul Asala wato kungiyar mawaka ta Asala yawa to amma dai duwa kokin sun an kaji wasu daga cikin wakokin ma sai ka dauka wadannan da suke yi
suke rera
dai ba dan wannan da muka sa wadanda suka dan bambanta suna yin su wani da ba
ne kan da gaskiya dai duk da azumi ne amma dai sai ka ji kaman ka tashi ka taka kada zaka bari sai azumi ya wuce ka samu in tashi
a to ai naga alama ba ka jin azumin yau
dai to ai kaga kuma ka ai rawa azumi ya tangadi
kai gara ka tashi ka dan taka ka dan magani da yake yauna da ka shigo da karfin jikinka
in ba tsoro ba a samu
dama tun da ka fara fada cewa azumin dan fawa to yanzu ba ya riga ya sabi a jikinka ba ka jin
wasu ne suna nan suna jina suna cewa ni na cika tsoron azumi to ina gaya musu cewa wannan shekarar na yi abin kai wai fitsari da kumfa
to
ai lafiya lau ba wani jin azumi yau eh wannan shekarar insha Allah lafiya lau
to Allah ubangiji ya ce
ni to alaji an ya kuma bin ka labari
a ai na biya wannan bashi ka ba mu labari da akwai labari da zan baka amma sai ka bani labarin wannan buzu
yawa
labarin buzu da ma zan ce ma
amma fa ka ture shi da shi nake adali
ai Abdulaziz ai ba buzu bane
eh to ai toshe kunni ai
ba buzu ne
ba ma ke bani wai
ba kyan wa ba kunni
yawa in kuma Halima tana ji to ita ma ta toshe kunnan wato
abokan wasan da
ne eh ne ai nake jaje to sai taje ta karu tsokanan su da kyau wai Nazir ne yake bani labari
kai maganar goza ya kuwa
eh wai akwai yaren da nake ce mata wai idan buzu zai ce tuta me zai ce kace ah kani na ban sani ba nace ah Halima sai kin gaya mu a ban sani ba nace to tutoci fa tace ba dan Allah dan annabi ka gaya nace to ni dai na taba jin wani yace tufta dayan kuma yace tuftoci kai jariya to ashe ka ce neman abin tsokara take wato shi wannan ai da zai yake ban labari shi wai buzun ya je zai ja ruwa ne a rijiya to da sefa shi a aljiga ka zo lokaci da shi in ka dan sa farin riga din nan dan zira su din nan ga su nan ana dan gani dan nauyinka ka arena kamar ka da kokobo
Allah rama ka da bai sani
to ai shi da wata nan kai da nan kai da ba ga ma aljihu ya ba shiru da kama buju
kuma da ma gashi ba aljihun da dan sani yake so
ka
sa kudi ka masa a gaba
ai naga ma Allah ya bada gara ai masa sani
wallahi sai dai ba je jike shiga mota ba
wannan ya rama ka da shi ai naga ma yana jin kishiru da buju ka gale ka je ga guga a gefen rijiya kai ka dauka kai kana duka wata ka wurga guga ta kai kusan rabin rijiya ashe aljihun ka ya dan bude ka san gaba aljihun gaba kawai kudin nan sai
yawanci ba a sa aljihun da
babu kawai suka kudi suka yi waje kawai suka cikin rijiya ba kan sun koma shi yo ya leka rijiya ya bi sai leka sadaka ai da zai lawar da dariya da dolar wai ya ce ka
ya yi sadaka
da Allah alaji bai sadaka ba dai niyya ba
eh mu wane ne sadaka rijiyar
yarwa to shi ne da kake ina da dariya ne ke da sadaka
eh wato dai kada dai kudin sa
ya yi asara tun da dai kake ya to sadaka
ya da dai ce sadaka saboda ya samu lada
amma ba ni ana tunanin idan Allah ya taimake shi wani yazo zai ruwa ya jawo kudin kaga da ma ya ce sadaka in wance je ya kashe kaga sadaka ya samu
eh to wani bai samu ya jingo ba
ai babban matsala ta shi ne da yini ya mutum farko sai da ga kudin sun kai
kuma wata kila ya su sha ruwa su dace ko da yake ta ganda ce
ko ta yage ai ya da sadaka to kai ma haka bani na sadaka
wato wani labari ne naga barista Dalami Ojishi ya turo ban dai sai ya samu labarin nan ba amma dai labarin dan na san sharri ne aka yi ma Bafulatani ne
eh dangin ma an saba musu
yawa ka san da ma an riga an saba sharri aka yi ma Fulani wato abin da yasa nace maka sharri aka yi ma Fulani wannan labarin bari ka je daga farkon sa tukunna wato wai wani Bafulatani ne sai je wajen wa'azi to yaje ana ta wa'azi malami yana magana irin da zafi wato yaji wa'azi ya ratsa shi abin ya shige shi ainin har ya tashi ya tafi gida yaji mutane kawai in akai kawai sai kabbara ake in akai sai kabbara suke a'a sai tafi gida. Da ya tafi gida sai kashi gari sai sake dawowa wajen wa'azi din nan.
Wuri
ɗaya. Wurin dai. Shine sai da ya zo wajen wa'azi sai ya samu malami ya ce mar ya ce ka malam wato wa'azin nan naka da zafi yau wa'azin nan kada a yi shi ya kai na jiya zafi wato saboda zafin wa'azin nan na jiya wato tunda na koma gida har yanzu ko sallah ban samu ba. Saboda zafin wannan wa'azin.
Wallahi.
Barin karanta ma kaji yanda ya rubuta abin nan. Bafulati ne a wajen tafsiri yace wani bafulati ne je wajen tafsiri kuma ya sa a ranar malamin yayi wa'azi sosai akan zancen lahira da kuma tashin alkiyama. Yawa abinda na manta
kenan.
Wa'azi yayi zafi zancen lahira ce da tashin kiyama. So dan fulla tun a wajen ya rika yin kuka. Sai ka ce an yi masa mutuwa sai ka ce in nasa ta mutu. To washe gari da ya zo wajen tafsiri sai ya matsa kusa da malami ya ce Modibbo ya ce kar ka yi wa'azi mai zafi irin na jiyan nan. Wallahi domin tun jiya jikina ya mutu muris ko sallah na kasa yi tun jiya.
Tunani yake kai jiya na tunanin lahira. To ko ga lahira kuma za ki je sallar jiya bai kai ba. Allah sarki.
To kaji wannan labarin
kai. To lalle ga wani daga kawaye kaji ko sallar bi ba. Wannan shine na da nayi sauri da ban da nayi alwala da ban samu sanjami
ba.
Wannan shine daidai.
Amma nan lambar nan ne ko?
Eh ina ga dan amma dai shi wanda ya ba mu ruwayar sai ya ce mana wayoyi ba fulata ne.
Ah ba fulata ne.
Wayoyi sauri yake sallah shi.
Ah ba fulata ne bane.
Wayoyi sauri yake sallah. Wane ne yaje kawai an ya samu tahiyya da gudu ya samu raka a ƙarshe shine dan uwan shi yana biye da shi shi ma guje yazo an yana zuwa assalamu alaikum warahmatullahi salam yace hai na rasa kai ka samu yace ai ni ma da nayi alwala ai da ban samu ba to ai ka ga ina gaje kawai an juya mana ne ayyara lafi alai
kamata mu dasa haya ba
sai
makon gobe da Allah wangi
bari makon gobe zan baka ai akwai wanda ya turo min ne zaka je gwari da cin naman ta ai gwari da yatta da nama an samu wajiya zaka sha labari
to Allah ubangiji ya nuna mana ma sauraro a madadin
Usman Ahmad
Ibrahim Al-Fahmid ke cewar mu huta lafiya
Yeah.
jima dalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.